الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 25 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 22 ga watan Afrilu shekara miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 120 daga cikin jerin gyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihi da tsarin rayuwarsa da al'amuransa da al'adunsa da yadda yake gudanar da dukkan al'amuran rayuwarsa malamai suna jinjina ga Ibn al-Qayyim duba da cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a inda ya je kasar Makka don yin aikin haji nesa da littafansa da iyalansa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi a makon da ya gabata mun yi kuskure wajen fadin lamban cassette a inda muka bayyana shi a matsayin 120 maimakon 119 da haka wannan shine na 120 insha Allah zamu tashi inda Ibn al-Qayyim yake cewa qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace babban malamin musulunci Ibn Taymiyyah yana cewa wa mimma yubayyinu annahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lam yatuf tawafaini wala sa'a sa'ayaini daga cikin abin da ke nuni zuwa ga cewa annabi alayhi salatu wassalam aikin hajjin sa bai yi tawafi biyu da sa'ayi biyu ba qaulu Aisha radhiyallahu anha zancan Aisha Allah ya kara mata da ta ke cewa wa ammal ladhina jama'u al-hajj wal umra fa inna ma tawafu tawafan wahidan tace a wannan aikin hajjin na ban kwana wadanda suka gwama tsakanin hajji da umara ma'ana masu kirani kenan to sun yi tawafi ne guda guda muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka fitar da wannan wa qaulu jabir har ila yau kuma daga cikin abin da ke nuni zuwa ga haka akwai maganar sahabi jabir dan abdullah Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa da yace lam yatufin nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wa ashabuhu bayna as-safa wal marwati illa tawafan wahida annabi alayhi salatu wassalam da shi da sahabbai radiyallahu anhum ajma'in bas ainihin sa'ayi a safa da marwa ba sai karo daya kawai tawafahul awwal shine karo na farko da suka yi bayan iso su makka rawahu muslim muslim ya fitar wannan riwaya wa qawluhu li aisha da fadin manzon Allah da yace wa aisha yujzi'u anki tawafuki bis safa wal marwati an hajjiki wa umratiki tawafin da kika yi na sa'ayi a safa da marwa ya wadatar miki ga ainihin sa'ayin aikin haji kuma ya wadatar miki ga sa'ayi na aikin umara rawahu muslimun wannan ma riwaya ce ta Imam Muslim wa qawluhu laha fi riwayati Abi Daud haka nan kuma daga cikin hujjojin akwai zancen da manzon Allah salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sallam ya zanta wa Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake a cikin riwayar Abu Daud wanda wannan riwaya har ila yau Muslim din ma ya fitar da ita cewa tawafuki bil baiti wa baina as-safa wal marwati yakfiki li hajjiki wa umratiki jami'a tawafun da zaki a ainihin dakin Allah dakin safa ba wato tsakanin dutsen safa da marwa sau daya ya ishe ki ga aikin hajjin ki da umaraki wannan lafazi ne shi ma sahihi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi haka Muslim ya fitar da wani abu makamancin sa ainihin wato Mala Albani Muhammad Nasiruddin a cikin as-sahiha lamba ta 1984 ya bayyana inganci da tabbacin wannan riwaya wa qawluhu laha fil hadith al-muttafaq alayh sannan kuma da magana da manzon Allah ya fada wa Aisha a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar cewa lamma qafat bil ka'bati wa baina safa wal marwa lokacin da take dawafi a Ka'aba take kuma tsawat take kuma ainihin wato sa'ayi tsakanin Safa da Marwa yace da ita kad halalti min hajjiki wa umratiki jami'an kin warware daga aikin hajjinki da umrarki gaba ɗaya kin gama su ma'ana bayan an yi ifada kina qala sai yace was sahabatu alladhina naqalu ibn taymiya yace sahabban da suka kawo labari na hijjata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka ba da labarin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kulluhum baki dayan su naqalu annahum ma tafu bil baiti wa baina safa wal marwati sun ainihin ba da labarin cewa annahum lamma tafu bil baiti yayin da suka yi dawafi ga dakin Allah wa baina safa wal marwa suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa amarahum bit tahlil ma'ana bayan da aka zo aka yi tawaful qudum da sa'ayi sai manzo Allah ya ce su warware haramus illa man saqal hadiya banda wanda ya koro hadaya fa innahu lam yahill la yahillu illa yawman nahar wanda ya koro hadaya shi kam ba zai warware aikin hajjin sa ba sai ranan babbar sallah walam yanqul ahadun minhum anna ahadan minhum tafa wa sa'a thumma tafa wa sa'a babu wanda ya bada labari daga cikin sahabbai cewa ga wani daga cikin sahabbai yayi wannan sa'ayin na farko sannan kuma ya dawo ya sake yin sa'ayi na biyu bayan an yi ainihin wato ifaba wa min al ma'lumi na daga cikin abin da yake sananne anna mithla hadha cewa irin wannan magana irin wannan hukuncin mimma tatawaffaru al himam wad dawa'i ala naqli yana daga cikin irin bayanai waɗanda ake samun himma da manufa ta cirato labarin inda abun ya faru tabbas da an bada labarinsa falamma lam yanqulhu ahadun min as-sahaba ulima annahu lam yakun yayin da yazan babu wani sahabi da ya bada labari ibn taymiya yace wannan yana nuni ne a ilmanci akan cewa lallai hakan bata faru bane wa umdatu man qala bi tawafaini was-sa'ayni afarun yarwihi al-kufiyuna an aliyyin wa akharu an ibn mas'udin radiyallahu anhuma yace kuma abinda mutane suke dogaro da shi wanda suke cewa dawafi biyu da sa'ayi biyu wasu asar ne wasu mauqufai ne na hadisai waɗanda mutanen Kufa suke ruwaitowa daga Aliyu da kuma Abdullahi dan Mas'ud mun ji su a baya waɗanda Imam Darqutni ne fitar wa qad rawa Ja'far bin Muhammad an abihi an Ali radiyallahu anhu anna al-qarina yakfihi tawafun wahid yace ha ila kuma akwai riwaya ma daga Ja'far dan Muhammad daga babban shi Muhammad daga Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa mai kirani zai yi tawafi ne guda daya wa sa'ayun wahidun zai yi sa'ayi ne guda daya khilafa ma rawa ahlul kufa sabanin abinda mutanen Kufa suke ruwaitowa wa ma rawahu al-iraqiyuna minhu ma huwa munqati wannan riwaya ta mutanen Iraki su mutanen Kufa din daga ciki akwai abinda yake munqati ne mun ji a baya wa minhu ma rijaluhu majhuluna au majruhuna akwai kuma wanda zaka tarar mazajan isnadin mutane ne da suke ba a san su ba ko kuma an san su da rauni walihaza dan haka ne ma ta'ana ulama'un naql fi zalika hatta qala ibn hazm shine zaka ga malaman hadisi sun yi suka game da waɗannan riwayoyi har aka samu ibn hazm yana cewa kullu ma ruya fi zalika an as-sahaba la yasihu minhu wala kalimatun wahida yace duk abin da aka ruwaito daga sahabbai akan yin sa'ayi guda biyu ga mai kirani yace babu abin da ya inganta koda kalma kwaya daya wa qad nuqila fi zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa mawdu'un bila raib ibn taymiya yace hakika akwai ma abin da aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka wanda yake hadisi ne na ƙarya babu kokonto akan ƙaryarsa wa qad halafa qawusun qawus yana rantsewa da Allah ya ce ma tafa ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama li hajjatihi wa umratihi illa tawafan wahida malami ne a cikin tabi'ai yake rantsewa da Allah ya ce wallahi da manzon Allah da sahabbai a cikin su babu wanda yayi sa'ayi sau biyu babu wanda yayi wani abu illa sa'ayi guda ga hajjinsa da umrarsa وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم sannan bayani irin wannan ya tabbata daga sahabbai irin Abdullahi dan Umar daga Abdullahi dan Abbas da Jabir dan Abdullah da wasu su Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su wa hum a'lamun nasi bi hajjati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wadannan sahabban suna daga cikin wanda suka fi kowa sanin tafasil na aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama falam yukhalifuha bal hadhihi al-athar sariha ya zama sun san aikin hajjin manzo Allah kuma ba su saba wa aikin hajjin nashi ba ice hasari ma wadannan athar suna da bayani qarara fi annahum lam yatufu bis safa wal marwa illa maratan wahida akan cewa ba su yi tawafi a safa da marwa ba sai su daya kadai waqad tanaza'a an-nasu fil qarin wal mutamatti' hal alayhima sa'yani aw sa'yun wahid ala thalathati aqwali fi madhhabi ahmad wa ghairi yace malamai sun yi sabani akan me kirani da me tamattu'i shin sa'ayi daya ne akan kowannan su ko guda biyu ko ko yaya abun yake kai maganganu guda uku a cikin madhhabin ahmad ibn hanbal da wasu madhahibu din ahaduha zance na farko laysa ala wahidin minhuma illa sa'yun wahid cewa me kirani da me tamattu'i kowanne a cikin su sa'ayi daya zai kama nassa alaihi ahmadu fi riwayat ibnihi abdullah kamar da aka samu haka qarara a cikin magana imamu ahmad wanda dan sa abdullah ibn ahmad ya ruwaito qala abdullah dan ahmad dan hanbali yace qultu li abi na tambayi mahaifina al mutamatta kam yas'a baina safa wal marwa allah shiga fatta mala mai tamattu'i sau nawa zai sa'i tsakanin safa da marwa qala simalan abdullahi yace simalan ahmad dan hanbali yace in tafa tawafaini fa huwa ajwat in yayi sa'ayin sau biyu da na ainihin umara da na ifada to shi yafi kyau wa in tafa tawafan wahidan in ma yayi kwaya daya fala ba'sa ya isar musa qala shaykhuna ibnu al-qayyim yace sai malamin mu ibnu taymiya yace wa hadha manqulun an ghayri wahidin min as-salaf wannan an ciro bayani irin shi daga mutum fiye da daya a cikin salaf cewa mafi karancin abin da zai ishi mutum shine sa ayi kwaya wasani zance na biyu alaihi sa'ayat cewa mai kirani zai yi mai tamattu'i zai yi sa'ayi biyu wal qarin alaihi sa'ayun wahid shi ko mai kirani ya yi sa'ayi guda daya wa hadha huwa al qawlu thani fi madhhabi wannan shine zance na biyu a cikin mazhabin al imam ahmad kuma shine zance mafi inganci inda tahqiq domin shine abinda hadisai qarara suke goyen baya kamar riwaya Aisha da muka ji radiyallahu anha wadda ta bada labari a cikin sahih Bukhari da Muslim cewa wadanda suka taho da ainihin dabba an ce su su yi sa'ayi kwaya daya kawai wadanda kuma basu zo da shi ba masu tamattu'i kenan lalle su sa'ayi na farko a umara sannan su warware rana ainihin 10 ga wata kuma sun zo ifada su sake yin sa'ayi na biyu sannan su yi aski wa huwa qawlu wa qawlu man yaquluhu min ashabi malik wa shafi'i rahimahumullah kuma wannan shine zancen da dama daga cikin malamai a mazhabin imamu malik da shafi'i Allah ya musu rahama gaba ɗayan su wa salis zance na uku anna ala kulli wahidin minhuma sa'ayi cewa da mai kirani da mai tamattu'i kowa sa'ayi biyu zai ka mazhabi abi hanifata rahimahullah wannan shine tafakkin al-imamu abu hanifa Allah ya kara mishi rahama wa yadhkuru qawlan fi madhhabi ahmad rahimahullah har ila yau ma ana ambaton wannan zance a matsayin wani zance daga cikin mazhabin imamu ahmad Allah ya kara mishi rahama wallahu a'lam Allah shi ya san daidai wallazi taqaddama abinda ya gabata huwa bastu qawli shaykhina wa sharhihi wallahu a'lam duk abinda kaji ambata dinnan a baya duka maganganun ibnu taymiya ne Allah ya mishi rahama Allah ya kara mishi gafara fasl simala yace ga wata gaba wa amman alladhina qalu wadanda kuwa suka ce innahu hajja hajjan mufridan ai manzo Allah yayi aikin haji ne ifradi wa itamara aqibahu min at-tan'im sannan yazo yayi umara bayan aikin hajin daga tan'im fala yu'lamu lahum udhrun albatta yace wadannan da dai ba a taba sanin wani uzuri nasu ba su da wani uzuri a ilmance su kam albatta wato yanke, dan lafazin albat yana nufin yanke abu kai tsaye. Ki zaki ce masaki albaituta, saki na uku wanda ya yanke ragowa igiya aure da wata alaka. Haka ake ainihin wato sanya shi kullun da alif da lam, baya zuwa babu alif da lam, kamar yadda ainihin malaman nahwu suka faɗa. Idan ki Imam al-Farra shi ya halasta ana iya cewa battat babu alif da lam, kamar yadda ainihin wato Az-Zabidi ya ba da labari a cikin littafinsa Tajul Arusi min Jawahir al-Qamus. Ina fata mun gane. To albatta dai wato yanke, ba su da wani uzuri kai tsaye, ba su da shi. Illa ma taqaddama min annahum sami'u annahu afrada al-hajja. In banda abin da ya gabata cewa sun ji an ce manzon Allah afrada al-hajja. Wannan lafazin da suka ji suka dauka ifradi irin na ainihin wato wanda suke yi a jahiliya. Wa anna adatal mufridina an ya'tamiru min at-tan'ib. Da kuma sun ga cewa al'ada a yanzu sanda ibn al-qayyim yake magana ta masu aikin hajjin ifradi shine fita tan'im da dauko umara. Fatawahamu annahu fa'ala dhalika fa'ala kadhalika, sai suka ruda kan cewa to ko dai shi ma annabin irin haka yayi, wanda wannan kwata kwata ba haka bane. Faslun wa amma alladhina ghalatu fi ihlalihi, yace waɗanda ku suka yi kuskure dangane da wani irin ihlal, wani irin daga murya ne manzon Allah yayi wajen furta aikin hajjin sa salawatullahi wa salamu alayhi. Faman qala, wanda yace innahu labba bil umrati wahdaha, wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi talbiya ne da umara ita kadai. Wastamarra alaiha, kuma ya ci gaba da gudana akan umara ita kadai, wannan kuskure ne ko? Fa udhuruhu annahu sami'a, uzurin da za a ba mai wannan fatawar cewa shi ya ji labari ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tamatta'a, ya ji an ce manzon Allah ya yi tamattu'i. Wal mutamattiu indahu min man ahalla bi umrati mufrida bi shurutiha, agun shi kuma mai tamattu'i shine wanda yayi dauki harama umara ita kadai da sharuddanta. Wa kad qalat lahu Hafsa radiyallahu anha, ayayin da kuma Hafsa Allah ya kara mata yadda take cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma sha'anun nasi hallu wa lam tahilla min umratika, yaya akai mutane suka warware haramar su kai baka warware ba. Wa kullu hadha la yadullu ala annahu qala, duk wannan baya nuni izuwa ga cewa shi manzon Allah ya ce labbaika bi umratin mufrida mufrada, Allah ina amsa kiranka da umra guda daya ita kadai tilo. Wa lam yanqul hadha ahadun anhu albatta, da dai wani bai taba cirato wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba. Fa huwa wahmun mahdun, yace wannan tsantsagariya wato kuskure ne, ban kaura ce karara. Wal ahadithu sahiha al mustafida fi lafzihi fi ihlalihi tubtilu hadha, hadisan da suka zo karara suka bada labarin abinda manzon Allah ya furta a wajen talbiyarsa suna bayyana cewa wannan magana a ce wai manzon Allah yayi nufin umara ne mufrada, wannan kuskure ne. Faslun wa amma man qala innahu labbabil hajj wahdahu wastamarra alayhi fa udhruhu ma dhakarna, wanda ko yayi talbiya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi talbiya ne da aikin haji kadai, kuma ya ci gaba da gudana akan aikin hajjin kadai. Fa udhruhu ma dhakarna amman qala, uzurin da za a bashi shine irin abinda aka ambata game da wanda suka ce afradal hajja wa labbabil hajj, mun ji uzurin da za a basu a baya cewa ba ma'anar da suke hararowa take hawwa wajen ba. Wa qad taqaddama al-kalamu ala dhalika wa annahu lam yaqul ahadun qattu innahu qala labbayka bi hajjatin mufrada wa innal ladhina naqalu lafdahu sarrahu bi khilafi dhalika, mun ji cewa babu wani wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta labbayka bi hajjatin mufrada, ba wanda ya faɗa haka. Kuma cewa waɗanda suka bada labarin lafazin sa sun bada labarin sabarin haka, wanda suka ce ifradin sun bada labarin fahimtar su ne ko wani yanayi da kalmomin su, ba labarin lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ba. Fasma sai mallai ya ce ga wata gaba, wa amma man qala, wanda ko ice innahu labbabil hajj wahdahu thumma adkhala alaihi al-umra, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara talbiya ne da aikin haji, sannan bayan tafiya tayi tafiya sai kuma ya shigar da umara cikin aikin hajjin, wazanna annahu bidhalika tajtami'ul ahadith. Ne fadan wannan magana yana ganin cewa in yayi haka to ya hada hadisan gaba daya ya kawar da sabar da ke tsakankanin zahirin su. Fa udhruhu annahu ra'a ahaditha ifradihi bil hajj sahiha. Udhrun da za a bai ma wannan mai zancen shine a ce ya ga hadisan da suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ifradi hadisai ne ingantattu. Fa hamalaha ala ibtida'i ihrami, sai ya dauke su akan suna nuni zuwa ga farkon ihramin sa. Thumma innahu atahu atin min rabbihi ta'ala faqala, sannan kuma sai ana cikin tafiya a hanya sai wani daga cikin wato ƴan saƙo mala'iku yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wurin Allah ubangijinsa. Faqala, yace da shi, qul, kace umratun fi hajja, ka shigar da umra cikin aikin hajjin, ko ka shigar da aikin hajji cikin umra. Fa adkhala al-umrata hina idin ala al-hajj, sai shigar da umrarsa cikin aikin hajjin. Fasara qarinan, sai waye gari ya zama yana kirani. Wali hadha qala lil bara ibn azib, dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da bara dan azib radiyallahu anhu, inni suqtul hadaya wa qarantu, da aka tambaye shi me yasa kai ba za ka warware ba, yace ni na koro hadaya dan haka nayi kirani. Fakana mufridan fi ibtida'i ihrami, sai masu wannan fatawa suka ce to manzon Allah kenan ya fara ifradi ne. Wa qarinan fi asna'i, daga baya ya converting ya juya zuwa ainihin wato kirani. Wa aidan har ila yau, fa inna ahadan lam yaqul innahu ahalla bil umrati wala labbabil umrati wala afrada al umrata wala kharajna la nanwi illa al umra, yace yana da kyau anan a san cewa babu wani wanda yace innahu ahalla bil umra, cewa manzon Allah ya daga murya yace labbaika allahumma umrata, wala labbabil umra, bai talbiya da umra ba, wala afrada al umra, bai ifradi yace umra kadai zai yi ba, wala qala, kuma bai ce kharajna lanan, babu wanda yace kharajna lanan wi illa al umra, mun fito ba mu da nufin komai sai umra, duk basu faɗi wannan ba. Bal qalu, abinda suka ce a halla bil hajji, manzo Allah ya daga murya da aikin hajji, wala babil hajji yace labbaika allahumma hajjan wa afrada al hajja, sun ce yayi afrada al hajja, ya ware aikin hajji shi kada ya furta shi. Wa kharajna la nanwi illa al hajj, suka ce mun fita ba mu nufin komai sai aikin hajji. Wa hadha yadullu ala anna al ihrama waqa'a awwalan bil hajj, wannan yana nuna cewa tun farko dama shi wannan ihramin nashi ya faru tare da aikin hajji ne, ba umra kadai ba. Thumma ja'ahu al wahyu min rabbih ta'ala bil qiran, sannan sai Allah ya mushi wahayi akan ya gwama su. Falabba bihima, sai ya gwama tsakankanin su ya furta su. Fasami'ahu Anas yulabbi bihima, sai Anas ya ji manzon Allah yana cewa labbaika allahumma umratan wa hajjan wa sadaqa, Anas yayi gaskiya. Wasami'atu Aisha, Aisha ita ma taji, wa ibn Umar, da ibn Umar, wa Jabir yulabbi bil hajj wahdahu awwalan wa sadaqa, sune suka ji tun farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya talbiya da aikin haji kadai. Aisha da Jabiru da Abdullahi dan Umar su ma sun yi gaskiya akan abin da suka ji a lokacin da suka ji shi. Qalu, sai suka ce, wa bihadha tattafiqul ahadith, masu wannan ra'ayin suka ce hadisan nan in an ce haka sai a ga sun saje da junan su. Wa yazulu an halit tirab, duk wani rikici da ake tsammani game da hadisan sai zan rikicin ya kau ya bada wuri. Wa arbabu hadhihi almaqalati, ibn qayyim yake cewa to amma fa malaman da ke goyen bayan wannan fatawa, la yujizuna idkhal al-umrati ala al-hajj, su kuma a fatawar su gama gari ba sa ganin halaccin mutun ya aikata irin abinda annabi ya aikata ana. Sun ce manzo Allah yayi talbiya ne da aikin haji daga baya shigar da umara, to amma kuma su ba su yadda a yanzu a ce ga wani yayi talbiya da ainihin aikin haji daga baya kuma ya ga dacewa bari ya sanya umara ba, sai da haka. Wa yarawnahu lagwan, suna ganin haka wasa ne da aikin haji. Wa yaquluna, suna cewa inna zalika khasun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duna ghairi, cewa wannan abin da manzo Allah yake bance shi ne, ba wanda yake da izinin da zai haka. Qalu, suka ce, wa mimma yadullu ala zalika, da gaskiya abin da ke nuna cewa wannan abin khususiya ne, anna ibn umar qala, cewa Abdullahi dan Umar yana cewa labbabil hajj wahdahu, manzo Allah ya talbiyan aikin haji kadai. Wa Anas qala, Anas kuma na cewa ahalla bihima jami'an, ya furta su gaba daya. wakilahuma sadiq su biyun da Anas da Abdullahi dan Umar dukan su masu gaskiya ne fa la yumkinu an yakuna ihlaluhu bil qirani sabiqan ala ihlalihi bil hajj wahdahu bai yuwa a ce wanda ya fara yi shine fadan su biyun daga baya yazo ya mai da shi aikin haji kadai dole sai dai ya zama ya fara furta aikin haji ne daga baya yazo ya shigar da umara dan ya zama ƙarin ibada da ƙarin ayyuka ba ragewa ba ina fata mun gane da annahu idza ahrama qarina lam yumkin an yuhrima ba'du ba'da zalika bihajj mufrad dan ya zama na ihramin sa na farko yayi shi ne a matsayin kirani to bai yiwuwa daga baya a ce ya mai da shi aikin haji kadai ya rage umara wa yanqulu al-ihrama ila al-ifrad ya cire ihramin sa ya mai da shi zuwa ga aikin haji kadai fata'ayyana annahu ahrama bil hajji mufridan dan haka sai a ce lalle abin da ya faru shine ya fara ihramin aikin haji ne shi kadai fa sami'ahu ibn umara wa aishatu wa jabir wannan shine abin da waɗannan sahabbai suka ji fa naqalu ma sami'uhu sai suka ciro abin da suka ji summa adkhala alaihi al-umra sannan daga baya kuma sai ya ga dacewar ya sanya umara a cikin aikin hajjin fa ahalla bihima jami'an sai ya furta su gaba daya lamma ja'ahu al-wahyu min rabbih yayin da Allah ya sanashe shi ya masa wahayi akan ya haka fa sami'ahu Anas yuhillu bihima to abinda Anas kuma ya ji shi kenan yana daga murya da shi fa naqala ma sami'ahu sai Anas ya bada labarin abinda ya ji summa akhbara an nafsi bi annahu qarana sannan manzo Allah kuma da kanshi ya bada labarin cewa qirani yake wa akhbara anhu man taqaddama dhikruhu min as-sahabati bil qiran sannan sahabbai ma wadanda suka bada labarin cewa qirani yayi su ma suka bada labarin haka fattafaqat ahadithuhum sai zam kenan hadisan nan gaba dai sun hadu wazala an halit tirabu wattanaqud duk wani ainihin rikici da ake tsoro da ainihin wato karo da juna sai zam kenan ya kauce ya bada wu wa qalu masu wannan fatawa suka ce wa yadullu alaihi qawlu aisha daga cikin abin da ke kara haske ga wannan fatawa fadin aisha radiyallahu anha da take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqala mun fita tare da manzon Allah sai ya ce da mu man arada minkum an yahujja an yuhilla bihajjin wa umratin falyuhilla wanda duk a cikin ku yake so ya furta aikin haji tare da umara kirani kenan to ya furta haka wa man arada an yuhilla bihajjin falyuhill wanda ke so ya aikin haji ifradi shi ma ya furta haka wa man arada an yuhilla bi umratin falyuhilla wanda ke so yayi tamattu shi ma ya furta haka qala da aisha radiyallahu anha tace fa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bihajjin wa ahalla bihi nasum ma'ahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta ainihin labbaika allahumma hajjan tare da shi da wasu mutane suka furta irin nashi fa hadha yadullu ala annahu kana mufridan fi ibtida'i ihramihi kaga wannan yana nuni izuwa ga cewa a farkon al'amari babu shakka akan cewa ifradi yake fa ulima anna kiranahu kana ba'da zalika da wannan sai a gane cewa kiranin nashi ya zo ne daga baya wannan duka yana ruwaito mana maganganun masu wannan ra'ayi ne sai malam yace wala raiba anna fi hadha alqawli min mukhalafati alahadith almutaqaddima babu kokonto akan cewa a cikin wannan zance nasu akwai sabawa hadisan da suka gabata wa da'awat takhsis da kuma kurari na cewa wato wannan aikin ya keɓanci ne din nabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓanci manzon Allah ne da ihramin da cewa manzon Allah ne kadai zai yi ihrami irin wannan la yasihu fi haqqi hadhihi al-umma cewa irin wannan ihramin bai inganta ba ga haƙin wannan al'umma ma yarduhu wa yubtiluhu wannan kadai yayi sai tunkuɗe wannan magana kasancewa magana ta saba wa hadisai ingantattu da suka gabata sannan cewa da suka yi khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai bai halasta kowa yi ba da awon khususiya kuma babu dalili wannan kadai yayi sirna maka cewa takallufi ne suka yi babu hujja a cikin maganar su wa mimma yarduhu anna Anas qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bil bayda Anas ya ce manzon Allah ya mana sallah azhar a cikin sahara thumma rakiba wasa'ida jabal al bayda sannan ya hau abun hawarsa aka fita kan dutsen da ke cikin saharan wa halla bil hajj wal umrati hina sallat dhuhra ya ainihin wato yi yayi harama da aikin haji da umara a lokacin da ya salla ainihin da bayan wannan salla azharin kaga wannan tun a farko ken wannan riwaya ce kuma tabbatacciya insha Allah wa qala umar wa fi hadisi umara anna an-nabiyya anna alladhi ja'ahu min rabbihi qala lahu salli fi hadha al-wadi al-mubarak kai salla a wannan wuri mai albarka wa qul kace umratun fi hijja ko fi hajja umara a cikin aikin haji kiran kenan fa kadhalika fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah din ya aikata kaga kuma duk waɗannan waɗanda ake cewa daga baya ne suka ji shi hadisan na nuni akan cewa tun daga farko suka ji shi yana fadan wannan abu falladhi rawa umaru annahu umira bihi warawa anas annahu fa'alahu sawa'u abinda umar ya bada labari cewa an umarci manzon Allah yayi da abinda Anas ya bada labarin cewa manzon Allah din ya aikata duk abu dai ne fa sallal dhuhra bi bil hulayfa thumma qala labbayka hajjan wa umra haka manzon Allah ya salla azhur ne azhur hulayfa sannan ya furta cewa labbayka allahumma hajjan wa umratan tun farkon al'amari wa ikhtalafa an-nasu shi malamai kuma sun yi sabani fi jawazi idkhali al-umrati ala al-hajji ala qawlayn game da halascin shigar da aikin haji umara cikin aikin haji sun yi magana guda biyu wahuma riwayatani an ahmada wannan zantuka guda biyu imamu ahmad yana da maganganu duka biyu irinsu asharuhuma maganar ta fi fitowa fili aka fi jin labarin ta annahu la yasihhu walladhina qalu bisihhati ka abi hanifata wa ashabihi rahimahullahu banauhu ala usuli maganar tafi shahara cewa bai inganta ba bai halasta ka tafi da niyyar yin ifradi sannan a hanya kuma kawai ka canza ka ce ka mai da shi kirani ba wannan shine magana mafi shahara duk da ba ita ce mafi inganci ba yace wanda suka ce kuma ya halasta irin su Abu Hanifata da ainihin wato ashabihi da malaman mazhabin sa banauhu ala usulihim sun gina haka ne a bisa ka'idojin su na ashabul ra'i wa annal qarina yatufu tawafaini da suka ce ai to mai tawafi mai kirani yana tawafi biyu wa yas'a sa'ayaini yana kuma yin sa'ayi guda biyu mun ji wannan shine fatawastan asali fa idza adkhala al-umrata ala al-hajj idan ya shigar da umara cikin haji faqad iltazama ziyadata amalin ala al-ihrami bil-hajj wahdahu ya daura wa kanshi kara wa kanshi wani aiki wanda yake ya karu akan aikin hajin da abubuwan da mutum mai aikin haji ifradi zai wa man kala wanda ku suka ce yakfi tawafun wahidun wa sa'ayun wahidun wanda suka ce sa'ayi daya da dawafi daya ishi mai kirani kala sai suka ce lam yastafid bi hadha al-idkhali illa suqut ahad as-safarin babu abin da zai samu ƙari akan wannan sai wato ya fadawa kanshi tafiya daya daga cikin tafiye-tafiye guda biyu walam yaltazim bihi ziyarata amali suka ce babu wani ƙarin aiki bal nuqsaluhu sai ma ragewa fala yajuzu da haka bai halasta ba wa hadha madhhabul jumhur wannan shine madhhabin mafi yawan malamai ma'ana waɗanda suka ce su si imamu abu hanifa da suka ce ya halasta sun gina wannan ne bisa asalin madhhabin sa na cewa dama mai kirani sa'ayi biyu zai yi da ainihin tawafi biyu daka idan ya ƙara umara a ciki ƙarin umarar da yayi maimakon da ifradi ne sa'ayi daya tawafi daya dan mai ifradi da ya je makka zai wuce ne kawai ainihin wato ya tawaful qudum idan lokaci bai kure ba amma lokaci ya kure kawai zai tafi arafani in ya dawo kuma tawaful ifada kadai zai yi ko wani suka ce idan ya canza aikin hajjin shi zuwa kirani wannan zai ba shi daman ƙara ayyukan alkhairi sai zama mai kwan tawafi daya zai samu biyu mai kwan sa'ayi daya zai samu biyu wannan shine abin da suka gina bisa ka'idar su ta cewa abin zai ba shi dama ya ƙara ayyuka wanda kuma suka ce a dama can abin da me yake akan me kirani shine tawafi daya da sa'ayi daya sai suka ce mutumin da ya zo yin ifradi shi ma abin da ke kan shi kin ko da ya ce bari ya juya zuwa kirani juyawa ba ta bashi daman ƙara wani aiki ba sai ma ta rage mishi wato aikin sake sabuwar tafiya daga garinsu
zuwa Makka dan yin umara ita kadai. To wannan tafiya ita ma da ladanta, to ta rage mishi hanyar samu ladan, haka suka ce kada yi haka. Ina fata mun gane. Amma dai sahihiyar magana ya halasta, musamman ga mutumin da ya koro dabba, kuma an samu mazaje da dama daga cikin magabata suna yi. Abinda kuma ma yafi dacewa shine mutum ya juya aikin hajjin zuwa tamattu'i, da zaran ya shiga Makka ko ya samu labarin cewa ga abin da ya kamata yi, ko da ba shi da hadaya, tunda ba shi da hadaya, sai ya juya shi zuwa tamattu'i kamar yadda sahabbai suka yi. Karanta littafin ainihin Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ta Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya gafarta mishi. Faslun wa ammal qa'iluna innahu ahrama bi umratin summa adkhala alayha al-hajj fa udhruhum qawl ibn Umar. Yace ga wata gaba waɗanda kuma suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya dauki ihrami ne da umara, sannan sai ya shigar da haji. Aka san wancan, ya dauki ihrami da haji ya shigar da umara. Wannan kuma suka ce ya dauki ihrami ne da umara, daga baya saka haji a ciki. Fa udhruhum qaul ibn umara, zancen su yana da uzuri ne saboda magana ibn umar da yake cewa tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi hijjatil wada bil umrati ila al hajj. Manzon Allah yayi tamattu ya aikin hajjin bankwana da umara zuwa aikin haji. Wa ahada, yazo da hadaya. Fasaqa ma'ahul hadaya, ya ainihin gabatar da hadayar da yabo da ita. Min bil hulaifa, tun daga ainihin miqatin sa na mutanen Madina zul hulaifa. Wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ahalla bil umrati thumma ahalla bil hajj. Sayyidina Abdullah dan Umar yake cewa manzon Allah ya fara cewa labbaik allahumma umratan, sannan kuma yace labbaik allahumma hajjan. Muttafaqun alayhi al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi. Wa hadha zahirun fi annahu ahrama awwalan bil umra, yace kaga wannan zahirin lafazin na nuni zuwa ga cewa farkon abinda manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ya dauki ihrami da shi shine umara. Thumma adkhala alayhi al-hajj, sannan ya shigar da aikin hajji a ciki. ويبين ذلك ايضا ان ابن عمر لما حج زمن ابن الزبير اهل بعمره ثم قال نا daga cikin abin da ke kara wannan karfi cewa Abdullahi dan Umar a zamanin da Abdullahi dan Zubair yake mulkin kasar Makka, wato bayan mutuwar Muawiya kenan da rigingimun da aka yi har zuwa hawan Yazid da sauransu, to wannan daidai lokacin Abdullahi dan Umar ya je aikin haji a Makka, sai shi ma yayi ihrami da umara. Sun makala, sannan sai ya ce da mutane ushidukum anni qad awjabtu hajjan ma umrati, ina kafa ku shaida akan cewa na gwama aikin haji na da umara. Wa ahada hadiyan, sai ya ainihin yi hadaya da wata hadaya. Ishtarahu bi qudayd, wanda ya siye ta a kasuwar Qudayd wanda ke wajen garin Makka. Summa talaqa yuhillu bihima jami'an hatta qadima Makka, sannan ya ci gaba da tafiya yana ta cewa labbaik allahumma umratan wa hajjan har ya shiga kasan Makka. Fa tafa bil baiti wa bis safa wal marwati, da yaji a dawaful qudum ya tawafi ya sa'i. Wa lam yazid ala zalika, bai kara komai akan haka ba. Wa lam yanhar, bai soke dabbarsa ba. Wa lam yalhaq wala wa lam yuqassir, bai yi ainihi. Wa lam yahlaq wa lam yuqassir, bai yi aski sai saye ba, bai yi aski ainihin wato salkobo ba. Wa lam yahilla min shay'in haruma minhu, bai halasta wa kanshi wani abu da ya haramta ga mai aikin haji ba. Hatta kana yawmun nahari, har aka wayi gari ranar goma ga wata. Fanahara wa halika, sannan ya soke dabbarsa kuma ya aski aski salkobo. Wara'a anna zalika qad qada tawafal hajji wal umrati tawafahu al awwal, ya kuma fahimci cewa wannan abin da yayi ya waratan mishi da ainihin daga sake yin tawafi, tawafin shi na farko da ainihin sa'in shi na farko ya wadatar mishi, wato sa'in shi na farko amin banda tawafi ko. Qala, sannan kuma sai ya ce hakaza fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukhari ya fitar da wannan, yace kuma haka naga manzon Allah yana yi. Fa inda ha'ula'i, agun masu wannan fatawa, annahu kana mutamatti'an fi ibtida'i ihrami, suna ganin cewa annabi alaihi salatu wassalam ya fara da tamattu'i ne. Wa qarinan fi asna'i, sannan ya juya shi zuwa kirani. Fa ula'i a'dharu min alladhina qablahu, wadannan sun fi wadancan na baya uzuri. Wa idkhalu alhajj ala al-umrati ja'izun bila niza'in yu'raf, yace a wannan bigiran shigar da aikin haji cikin umara to abu ne wanda yake ainihin ya halasta babu wani rikici akai sabanin wancan shigar da umara cikin haji mutum ya taho da niyyar aikin haji daga baya saka umara to wannan akwai nizai da muka ci amma ya taho da niyyar umara sannan sai ya shigar da aikin haji kama a ce mutum ne ya bar garin su a watan ainihin sha'aban ko watan zulqa'ada ya je ne da niyyar yin umara ita kadai daga baya kuma sai ya ga dacewa bari kawai ya canza zuwa aikin haji to wannan babu wani sabani akai amma wancan akwai sabani kamar yadda muka ci waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha bi idkhali al-hajj fi al-umra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Aisha ta shigar da aikin haji cikin umarta domin ta dauko harama ne ta yin umara ta mutu sai yace ta juya ta zuwa ainihin kirani fasarat qarinatan sai Aisha ta waye gari ta zama mai kirani walakin siyaqul ahadith as-sahiha yace to kaga wannan duk da uzurin da suke da shi amma dai jeran giyar abin da ke cikin hadisai ingantattu ya ruddu ala arbabi hadhihi al-maqala na mayar da martani ga masu wannan zancen fa inna anasan akhbara annahu hina sallat dhuhra ahalla bihi ma jami'an kuma Anas ya bada labarin cewa sa da manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya dauki ainihin harama duka biyu ne ba harama umara kadai ba wa fi sahihi ana aisha qalat kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajji fi hajjatil wada'i muwafina li hilal dhil hajja aisha ta bada labarin cewa mu da manzon Allah mun fita a cikin aiki hajjin bakwana muna masu ainihin wato kokarin riskan jinjirin wata na dhil hajja fa qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man arada minkum an yuhilla bi umratin falyuhilla falawla anni ahadaitu la ahlaltu bi umrati yace wanda da yake so ya dauki harama ta umra ta matu'i to ya dauki harama haka ni ma ba dan ina tare da dabba ta hadaya ba da hakan zan yi qalat tace wa kana min alqaumi man ahalla bi umratin sai da ma a cikin mutane akwai wanda ya dauki harama ta tamattu'i wa minhum man ahalla bil hajj wasu kuma suka dauki harama ta ifradi faqalat tace fa kuntu ana mimman ahalla bi umratin ni na daga cikin wanda suka dauki harama umara wa zakarat al haditha rawahu muslim haka ta ambaci dogon hadisi wanda muslim ya fitar fa hadha sarihun fi annahu lam yuhilla idhaka bi umrati kaga wannan yana bayyana qarara cewa a farkon al'amari ba umara manzon Allah ya dauki harama ta ba fa idha jama'ata bayna qawli aisha hadha idan ka dauki wannan zancen na aisha ka hada shi wa bayna qawliha fi sahihi da kuma zancenta dake cikin bukhari cewa tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi hajjatil wada cewa manzon Allah yayi tamattu'i a aikin hajjin bankwana wa bayna qawliha wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil hajj da kuma inda take cewa manzon Allah ya furta aikin haji kamar kadai kenan wal kullu fi sahih duka suna cikin sahih bukhari da muslim alimta annaha innama nafat umratan mufrada sai ka fahimci cewa tana kore umra ce wadda take tilo wa annaha lam tanfi umratal kirani bata kore umra ta ainihin gwamawa wa kanu yusammunaha tamattu'an kama takaddama kuma gwama aikin haji da umra shi ma suna ce mishi tamattu'i kamar yadda muka ji a baya wato tamattu'is safar kenan rage wahalar tafiya sau biyu malam yace wa anna dhalika la yunaqidu ihlalahu bil hajj kuma wannan baya cin karo da cewa yayi ya dauki harama yin aikin haji fa inna umratal qibani fi dhimnihi wa juz'un minhu domin umara ta qirani tana cikin ainihin dauka harama aikin hajin kuma wani juz'i ne na wannan aikin hajin wala yunafi qawluha baya cin karo da magana ta take cewa afradal hajja ya ware aikin haji fa inna amalan umrati lamma dakhalat fi amalil hajj domin ayyukan umara idan suka shiga cikin aikin haji wa ufridat a amalu sai a ware su zama daidai din sai zama sa'ayin guda ɗaya ne wa kana zalika ifradan bil fi'li wannan kuma ifradi din ne ifradi na dayanta aiki ba ifradi na yin aikin haji shi kadai ba kamar yadda muka ji a baya wa amma talbiyatu bil hajj mufridan amma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce labbaika allahumma hajjan kadai fa huwa ifradun bil qawli wannan shi kuma ifradi ne a wajen zance wa kad qila kuma an ce inna hadith ibn umara anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam tamatta'a fi hajjatil wada'i bil umrati ila al hajj wa bada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bil umra thumma hala bil hajj marwiyun bil ma'na min hadithihi al akhar wasu malamai suna ganin hadisi Abdullahi dan Umar da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu iya aikin hajjin bankwana daga umara zuwa aikin haji wanda wannan zahirin shi kamar tamattu kenan wannan da muka sani kuma sai ya ce manzo Allah ya fara ya furta umara sannan ya furta aikin haji wannan hadisin riwaya ce da ma'ana daga dayan hadisi wa anna ibn umara huwa allazi fa'ala dhalika ama hajjihi fi fitnati ibn zubair cewa amma shi Abdullahi dan Umar ya aikata haka aikace kamar yadda muka ji a sa'an da yayi aikin haji a zamanin fitina Abdullahi dan Zubair wa annahu bada'a fa ahalla bil umrati ya fara furta umara thumma qala sannan sai ya ce ma sha'anuhuma illa wahid kai aikin hajin nan da umaran nan fa ba su da wani al'amari sai kwaya daya ushidukum anni qad awjabtu hajjan ma umrati yace ina shaida muku cewa na wajabta na shigar da aikin haji na cikin umara fa ahalla bihi ma jami'an sai ya yi su gaba daya domin da yayi nufin ne yaje umara ya dawo sai ya lura da cewa yanayin da ake a lokacin akwai yuwar fita daga makka za ta mishi wahala daga lokacin dan ashawwal ne ya umara ina fata mun fahimci wannan fita daga makka za ta mishi wahala saboda rigingimin da ke tsakanin Ali Zubair da kuma alu ainihin wato da Banu Umayya wanda suke kokarin kowa na so ya zama yayi istiqlali da mulkin to duba zuwa ga haka sai ya ga bari ya zauna a Makka har zuwa aikin haji da kuma abin da Allah zai kaddara to da haka sai ya canza shi ya maida ya canza niyyarsa zuwa aikin haji da umara a gwale sai ya zaman shi a Makka har lokacin da yake aikin haji ina fata mun gane wannan to kuma sai ya ce ثم قال في حديث آخر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتي هكذا من ذا الله وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد ما يكي نفي ده هكذا من ذا الله يعني نكون تقيتوا أكن طواف دائدنا وسعين واحد لسعي دايا فحمل على المعنى سيكو وسوسك لو كيش سكا باي سكا بعد معنى وروي به أكر روي توشي تيوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ne kun a ruwaito cewa yace haka annabi yayi sai aka ruwaito aka fada da ma'anar cewa kamar yace ne annabi ya fara tahalluli da umara sannan ya aike maji ina fata mun gane anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bada'a bil fa'ala bil umrati thumma ahalla bil hajji wa innamal ladhi fa'ala dhalika ibnu umar sai suka bada labarin abude kamar cewa manzon Allah ya fara tahalluli da umara sannan daga baya tahalluli da aikin haji ya furta aikin haji alhalin wanda ya aikata haka aikata shi ne Abdullahi dan Umar walaysa hadha biba'idin wannan ba abu ne mai nisan fahimta ba bal muta'ayyin dole ne ma a fasara haka fa inna Aisha qalat anhu dan ku Aisha ta ce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula anna ma'iya manzon Allah ya ce da ba dan anna ma'iyal hadaya la ahlaltu bi umra da ba dan ina da hadaya ba ni ma da nayi tamattu'i to bai yiwa kuma wanda aka ce ya faɗa haka wani kuma yazo ya bada labarin cewa tamattu ne wa Anas sun kala anhu Anas kuma yace hina innahu hina sallat duhura aujaba hajjan wa umra yayin da ya sallaci azhar azul hulaifa sai ya dauka kanshi alƙawarin zai aikin haji ne tare da umara wa Umar radiyallahu anhu akhbara anhu anna alwahya ja'ahu min rabbihi fa amaru bi zalika Umar kuma ya bada labarin cewa ai wahayi ma aka mishi daga Allah ubangijinsa aka umarce shi da ainihin wato ya aikata haka na fata mun gane wannan fa in qila fa ma tasna'una bi qawli az-zuhri inna urwata akhbarahu an aisha bi mithli hadith salim an ibn umara to aka ce ya za ku yi da maganar zuhri da yake cewa salim ya bashi ainihin labari urwa ya bashi labari daga aisha da irin hadisin salimu daga abdullahi dan umar qila sai a ce allazi akhbarat bihi aisha min zalika huwa annahu sallallahu alaihi wasallama tawafa tawafan wahidan an hajji wa umrati abinda zuhri ya ruwaito daga urwa daga aisha shine cewa aisha ta bada labarin cewa ma'aikin Allah salawatullahi wa salamu alaihi yayi tawafi kwaya daya ga aikin hajjin shi da umarsa wa hadha huwa almuwafiq li riwayati urwa anha fi sahihayn wannan bayanin shine ya dace da abinda aka hakaito daga gareta ta hanyar urwa a cikin bukhari da muslim cewa وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ودند سكي يم عمرة كدي سكي دوافع لكن الله سنن سكي سعي الصفا والمروة sai suka warware haramas thumma tawafu tawafan akhara ba'da an raja'u min mina li haji sannan suka sake yin wani dawafi sabo bayan sun dawo daga mina ranar 10 ga wata wa amma alladhina jama'u al hajja wal umra waranda kuke yin kirani fa innahu bainama tawafu tawafan wahida sun yi sa'ayi ne kwaya daya fa hadha mithlu alladhi rawahu salim an abihi sawa'un wannan irin riwayar Salimu daga baban shi Abdullahi dan Umar ne daidai wa daida wa kaifa taqulu Aisha to ya za'i ma a ce Aisha ta faɗa cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala tace manzon Allah fa ya ce laula anna ma'iyal hadiya la halaltu bi umra tace manzon Allah ya faɗi da ba dan ina da hadaya ba da nayi umara tamatti wa qalat kuma tace ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj sanan tace kuma manzon Allah yayi tahallul yayi dauki har ma haji ne kadai fa ulima annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuhilla fi ibtida'i amrihi ihramihi bi umratin mufrada wallahu a'lam kasancewa ta ce manzon Allah ya ce da ba dan hadaya ba da yayi tamattu sanan ta bada labarin kuma ya ce ne labbaika allahumma hajjan tun farko to wannan yana nufin kenan babu yadda za a ce kuma ita ta bada labarin cewa tamattu yayi wallahu ta'ala a'lam faslun wa amma alladhina qalu innahu ahrama ihraman mutlaqan sannan wasu kuma suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ihrami ne sakakke bai ce tamattu'i ko kirani ko ifradi ba ya dai ce kawai yayi ne aikin haji lam yu'ayyin fihi nusukan bai bayyana irin ibada da zai ba thumma ayyanahu ba'da zalika sai daga baya ne ya tantance lamma ja'ahu alqada'u yayin da aka aika mushi da hukunci akan haka wa huwa baina safa wal marwa sai da ma yazo yana cikin sa'ayi ne Allah ya mishi wahayi sannan sai ya ce to bari yayi kirani wa huwa ahadu aqwali shafi'i rahimahullah ta'ala wannan daga cikin daya daga cikin fatawoyin shafi'i Allah ya kammishi rahama nassa alaihi fi kitabi ikhtilaf al hadith shafi'i ya fadu wannan qarara a littafin sa mai suna ikhtilaf al hadith qala shafi'i ya ce wa sabata annahu kharaja yantabiru al qada ya tabbata cewa annabi alayhi salatu wassalam ya fito ne ya kama hanya yana mai jiran hukuncin Allah fa nazala alayhi alqada'u wa huwa ma baina as-safa wal marwa sai aka sauka mishi da hukunci wa huwa alhalin shi manzon Allah din ma baina as-safa wal marwa yana tsakanin safa da marwa fa amara ashabahu anna man kana ma'ahu man kana minhum ahalla wa lam yakun ma'ahu hadiyun an yaj'alahu umrata dan haka sai ya ce to ya jama'a wanda ya riga ya dauki harama na zuwa aikin hajjin nan in dai ba shi da hadaya to ya mai da shi umara kuma kala yace kuma wa man dan ji shafi'i kenan wa man wasafa intizaran nabi sallallahu alaihi wasallam alqada id lam yahujja min almadinati ba'da nuzul alfardi talaba al-ikhtiyari fi ma wasa Allahu min alhajj wal umra fayushbihu an yakuna ahfaza yace wanda ya siffanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ne yana mai jiran hukuncin Allah domin tun bayan ainihin wato saukan farlancin aikin haji bai aikin hajin ba talabal ikhtiyari dan yana neman zabin Allah ne me yasa tunda aka saukar da hukuncin cewa a je ai aikin haji manzo Allah bai je yayi ba wanda dama a cikin fatawar Shafi'i akwai halin jinkiri yace to jinkirin ya bayi ne zuwa ga manzon Allah yana jiran Allah ya zaba mishi wani iri zai dan ya kauce mai yin irin na jahiliya to har sai ya zama Allah bai zaba mishi ba har ajalin shi ya kusanto ya zama Allah ya sanar shi cewa ajalin shi na kusa sai ga bari ya fita ya je aikin hajjin nan kuma dai yayi to duk da haka da ya fito sai ya dauki harama budaddiya yana mai tafiya yana jiran ko dai zai samu wahayi daga Allah Allah ya bashi zabi wannan duka ta'alil ne daga Imam Shafi'i ko yace fi ma wasa Allahu min alhajj wal umra fa yushbi an yakuna ahfaza Shafi'i yace wannan masu wannan fasara kamar ka ce sun fi kiyaye yadda abin ya faru li'annahu qad utiya bil mutala'inaini fantazara alqada domin an bashi labari ainihin akan hukunci na ainihin masu li'ani sai jira Allah ya zabar musu hukuncin da za a yi musu. Wa kadhalika hufiza anhu fil hajj yantadhiru al qada, haka ainihin wato aka bashi aka kiyaye cewa yana ta jira hukunci. Ishara izuwa ga waɗancan masu la'ani jama'a waɗanda hadisin suke cikin Bukhari da Muslim, shine wannan mutum da yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama matar shi da wani, manzo Allah ya ce mishi to albayyina aw jaldun ala zahrik, ka kawo shedu ko kuma amma duka na kazafi. Ya ce wallahi manzo Allah ba zai yi ba, ni na kama ta da zina kuma amma bulala ya ce wallahi ba zai yi ba. Sai manzo Allah ya ce to shikenan ni ban da wani hukunci sai wannan. Kaga ya jira kenan kafin a gama wannan hukuncin, shine Allah ya saukar mishi da hukunci game da ainihin li'ani, cewa yanzu an yi istisna'in miji da mata da suke da zargi ma yake da zargin mata akan ciki ko da, to shi yanzu hukuncin shi ba hukuncin gama garin mai kazafi bane, hukuncin shi hukuncin li'ani ne. Ina fata mun fahimci wannan. Kaga manzo Allah ya jira ya samu jinkiri kafin a bayyana wannan hukuncin. To haka kuma irin wannan jinkirin ya faru kafin a bayyana mishi hukuncin irin aikin hajjin da ya kama ya kamata. Wa uzru arbabi hadha alqaul ma sabata fi sahihaini, uzrun masu wannan magana shine abin da yazo a cikin Bukhari da Muslim. An Aisha radiyallahu anha, daga Aisha Allah ya kara mata yadda, qala tace kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru hajjan wala umra, mun fita daga manzon Allah ba ma ambatan aikin haji ko umara. Wa fi lafzin yulabbi la yadhkuru hajjan wala umara, yana cewa labbaik allahumma labbaik amma baya cewa aikin haji ko umara. Wa fi riwayatin anha, aw ta riwaya kuma, kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la nara illa alhajj, mun fita tare da manzon Allah ba ma ganin ra'ayi wani abu sai aikin haji. Hatta idza danuna min makka amara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun ma'ahu hadiyun idza tafa bil baiti wa bayna safa wal marwa an yahilla, da aka kusaci garin Makka sai manzo Allah ya umarci waɗanda suka yi ainihin harama da umara da aikin haji, cewa a cikin su wanda bai da dabba ta hadaya to ya je ya dawafi da sa'ayi sai ya warware. Wa qala tawusun kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min madinati la yusammi hajjan wala umratan yantaziru alqada, a cikin riwaya mursala ta tawus yace manzo Allah ya fita daga garin Makka a Madina ya nufaci kasar Makka dan aikin haji, baya fadan me zai yi aikin haji ko umara, yana jiran hukuncin Allah. Fa nazala alaihi alqada'u, sai aka sauka mishi da hukuncin. Wa huwa bainas safa wal marwa, yana tsakanin safa da marwa. Fa amara ashabahu man kana minhum ahalla bil haji wa lam yakun ma'ahu hadiyun an yaj'alaha umratan al haditha, sai umarci cewa duk wanda yake da ba shi da hadaya to ya maida aikin hajin shi umara. Wa qala jabirun fi hadithihi al tawili fi siyaqi hajjatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, jabir dan abdullahi a cikin dogon hadisinsa wanda ya kwararo bayani akan siffar aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, jabir yace fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil masjid, manzon Allah yayi sallah a cikin masallacin. Summa rakibal qaswa, masallacin zul hulaifa kenan, sannan ya hawo qaswa hatta idastawat bihi naqatuhu alal bayda, haddata daidaita a cikin sahara. Nazartu ila maddi basri baina yadayhi min rakibin wa mashin, jabir yace sai na kalla gaba gare ni iya gani na mutane ne da mahaya da na kafa. Wa an yaminihi mithlu zalika, dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mutane ne iya ganin idan ka wasu akan dabbobi wasu a kasa. Wa an yasarihi mithlu zalika, haka nan ta ainihin hagun dinsa. Wa min khalfihi mithlu zalika, haka bayan shi ma. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina, manzo Allah yana tsaka tsakin mu. Wa alaihi yanzilul qur'an, yace kuma shi Allah ke sako da alqur'ani. Wa huwa ya'lamu ta'wilahu, shi ya san ma'ana da fasara alqur'ani. Fama amila bihi min shay'in amilna bihi, haka soka da alqur'ani ba ma zangayi mu sai manzo Allah yayi aiki da shi, abinda ya aikata to sai mu dauka wannan shine fasara. Fa ahalla bit tauhid, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta kalmar tauhidi a cikin haramarsa, cewa labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, kaga wannan shine wato tauhidin da ke ciki kenan. Mun amsa kiranka ya Allah, na amsa kiranka ya Allah wanda baka da abokin shirka, ina gode maka da ni'ima da mulki duka naka ne, baka da abokin shirka. Wa hallan nasu bi hadhal ladhi yuhilluna bi, sai kuma mutane suka yi irin nasu da suka saba. Walazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama talbiyatahu, manzon Allah ya doge yana ta yin wannan talbiya tasa. Fa akhbara jabir annahu lam yajid ala hadhihi talbiya, kaga jabir na bada labarin cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama bai kara komai akan wannan talbiya ba, kaga a cikin ta babu ambato ga irin aikin haji. Walam yadhkur annahu adafa ilaiha hajjan wala umrata, jabir bai ambaci cewa manzon Allah ya kara aikin haji ko umara a ciki ba. Wala kiranan, bai ce kirani ba, bai ce ifradi ba, bai ce tamattu'i ba. Walaysa fi shay'in min hadhihi al'azari ma yunaqidu ahadifa ta'ayinihi nusuka alladhi ahrama bihi fil ibtida'i wa annahu al-qiran, yace duk wannan bayanin fa da kaji baya kore ai ainihin tabbatar da cewa manzon Allah ya ambaci irin aikin hajjin da zai tun farko, kuma irin aikin hajjin da ya din kirani ne, yana rushe wannan magana ne. Fa amma hadisu tawus, wannan hadisin da ya kawo na tawus da masu wannan ra'ayin suka kawo, fa huwa mursalun la yu'aradu bihi al-asatinus musannadat, ai hadisi ne mursali, tawus tabi'i ne, bai riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, bai faduwa ya gaya masa ba. To ba a daukan hadisi mursali a kara shi da waɗanda suke kafaffu wanda suke da isnadi cikakke. Wala yu'rafu ittisaluhu bi wajhin sahihin wala hasani, ko ba a san wata fuska ingantacciya ko kyakkyawa da wannan hadisi na Dawus ya zo cikakke ba. Walau sahha, ko da ya inganta, fantibaruhu lil qada'i kana fi ma bainahu wa bainal miqat, jiran da yayi na Allah ya mishi hukunci ya faru ne tsakankanin shi da tsakankanin miqati, barowar shi Madina zuwa miqati. Faja'ahu al-qada'u wa huwa bidhalika al-wadi, daga barin miqatin zuwa wannan kwazazaban shine ainihin wato bayani ya zo mishi. Atahu atin min rabbihi ta'ala faqala, wani mai sako ya bi mishi daga gurin Allah Ubangiji ya ce da shi, salli fi hadha al-wadi al-mubarak wa qul umratun fi hajja, kace an ce da kai kai salla a wannan kwari mai albarka, sannan kace labbaik allahumma umratan fi hajjatin, fa hadha al-qada'u alladhi intadarahu, wannan shine hukuncin Allah da manzon Allah ya jirata. Ja'ahu qabla al-ihrami, ya zakke mishi kafin ya dau harama. Fa ayyana lahu al-qiran, sai aka bayyana mishi cewa kirani zai. Wa qawlu tawus nazala alayhi al-qada' wa huwa bayna safa wal marwa huwa qada'un akharu ghayra al-qada'i ghayra al-qada'i alladhi nazala alayhi bi ihramihi, cewa da aka yi kuma an sauka mishi da wani hukunci a san da yake safa da marwa, bayani ne akan wani hukunci daban-daban da wannan hukuncin na ihrami. Fa inna zalika kana bi wadi al-aqiq, shi wancan na ihrami ya faru ne a wadi al-aqiq. Wa amma al-qada'u alladhi nazala alayhi bayna safa wal marwa fa huwa qada'u al-fasxi alladhi amara bihi ashabu as-sahabata ila al-umra, hukuncin da ya sauka gare shi a safa da marwa hukunci ne daban, wancan an riga an umarce shi cewa kai kai kirani, su kuma sahabbai kowa ya taho da irin nasa. Sai a safa da marwa sai aka saki mishi wahayi cewa su ma ka umarce su yanzu su canza ala wajhil wujub, su canza zuwa ainihin tamattu'i, kamar yadda muka ji daga Albani a cikin littafinsa na ainihin wato hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama, kamar rawaha Jabir ibn Abdullah, da kuma littafin manasikul hajji wal umra nashi dai insha Allah. Allah ya gafarta musu gaba daya. Imam Ali ya ci gaba da cewa fa hina ibn amara kullu man lam yakun ma'ahu hadiyun minhum an yafsakha hajjahu ila umratin wa qala, a wannan lokaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci duk wani wanda bai da hadaya ya warware aikin hajjin shi zuwa tamattu'i, yace da su law istaqbaltu min amri masadbartu ma suqtu alhadiya wa laj'altuha umrata, ni ma da na san haka za a ce da ni a yanzu, da ban koro hadaya ba da na mai da ita umara ni ma. Wa kana hadha amrun hadha amra hatmin bil wahyi, wannan shine umarni na dole na karke ta hanyar wahayi. Fa innahum lamma tawaqqafu fihi qala, yayin da suka dan dakata ainihin wato suna ta baba yanzu nan mu mai da aikin hajjin mu umara mu shigo Makka azzakarin mu na digar mani, sai ce da su undurul ladzi amurukum bihi faf'alu, kowa yayi marmaza yaje ya aikata abin da na umarta, haka manzo Allah ya ce. Wa amma qawlu Aisha, batun Aisha kuma take cewa kharajna la nadhkuru hajjan wala umra, mun fita bama ambatan aikin haji ko umara fa hadha in kana mahfuzan anha wannan in ma an kiyaye shi daga gare ta wajaba hamluhu ala ma qabla al ihram wajibi ne a dauke shi a fassara cewa wannan ya bayu ne zuwa ga abin da ya faru kafin wancan wahayin da aka yi mishi ya dauki haraman nan wa illa in ko ba haka ba na qada sa'irar riwayati as sahihati anha wannan zai zama ya ci karo da sauran riwayoyi ingantattu waɗanda aka cira tu daga gareta anna minhum man ahalla inda al-miqati bihajj aida take ba da labarin cewa an samu wanda ya dauki harama aikin haji kadai a miqati wa minhum man ahalla bi umrati wani kuma ya dauki harama umra ne kadai wa annaha mimman ahalla bi umrati cewa kuma ita tana daga cikin waɗanda suka dau harama da umra kadai wa amma qauluha fadin ta kura tace nulabbi la nadhkuru hajjan wala umrata muna cewa labbaik allahumma amma ba mu fadan aikin hajjin da zamu ko umara fa hadha tibtida'il ihram wannan ma ya faru ne a farko walam taqul danku bata ce an innahu mustamaru ala zalika ila makka ai bata ce sun ci gaba da yin haka har zuwa cikin garin makka ba hadha batilun qata fadin cewa sun ci gaba da yin haka har zuwa cikin garin makka zai bai zuwa ga kuskure ne yanke fa innal ladina sami'u ihrama rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ma ahalla bi dan ku wadanda suka ji abinda manzon Allah ya furta wajen ihramin sa da abinda ya daga muryar sa da shi shahidu ala zalika sun bada shaida cewa yayi ihrami ne ya furta kirani ne wa akhbaru bihi kuma sun zo sun bada labarin haka wala sabila ila raddi riwayati babu yadda za a tinku da riwayoyin su wala sa an aisha zalika da a ce wannan zata yin gata daga Aisha la kana ghayatuhu annaha lam tahfaz ihlalahum inda al-miqat da sai a ce gai abinda za a faɗa game da shi shine bata kiyaye irin ihramin da suka yi ba da irin ihramin da suka yi ba a miqati fanafathu da aka ta kore wa hafidahu ghayruha wasunta kuma suka kiyaye min as-sahaba daga cikin sahabbai fa asbatahu wanda suka kiyaye suka tabbatar war rijalu bidhalika alamun minan nisa sai zan mazaje kuma sun fi mata sanin wannan abin da ya faru kuma almusbitu ay ilahu muqaddamu ala nafi wannan inda ma ya inganta kenan wa amma qaulu jabir radiyallahu anhu zancan jabir ko Allah ya kara masa yadda da yace wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bitauhid manzo Allah ya dauki harama da tauhidi fa laysa fihi illa ikhbaruhu an sifati talbiyati yana bada labarin siffar talbiyar ne abinda ke cikin ta na kade ta Allah ba siffar aikin hajin da ake talbiyar dan shi ba walaysa fihi nafyun lita'ayinihi nuska alladhi ahrama bihi biwajhi min alwujuh wannan labarin na jabiru baya kore cewa an ayyana irin nau'in aikin hajin ta kowace fuska daga cikin fuskoki wa bi kulli halin malam yace koma dai yaye ne walau kanat hadhihi alahadithu sarihatan fi nafi ta'in imma da ba a dauka cewa waɗannan hadisai sun zo karara dan kore wancan ayyana yau ayyana wan la kanat ahadisu ahli al-ithbati awla bil akhd minha to hadisan da suka zo suka ce ya tabbata ga irin ihramin da manzon Allah ya kuma kirani ne su suka fi kamata a dauka li kasaratiha saboda yawan su wa sihhatiha saboda ingancin su wa tisaliha saboda isnadin su mai kyau ne wa annaha muthbitatun mubayyinatun kuma saboda sun zo ne tabbatar da hukunci da bayanin sa mutadammiratun kuma sun zo suna dauke da liziyadatin karin wani ilimi da bayani khafiyat ala man nafa wanda wannan ilimin da wannan bayanin da wannan hujja ta boyi ga wanda yace babu wal musbitu da'iman muqaddamu ala nafi wa bihadha wa hadha bihamdillahi wadihun wa billahi tawfiq yace wannan abu ne da yake fita fili cikin godiya Allah da ainihin neman tawfikin sa to sai nan ya gama wannan sakin layin duka wannan jama'a duka sakin lamba ne da yake ta yi tun wajen makonni nawa wa amma man kala wa amma man kala wa amma man kala tun daga inda yake ta wannan bayanin jama'a sai ka koma can baya wa amma man kala tun daga inda yake fasdun fi a'zaril qa'ilina bi hadhihi al-aqwal ainihin muka karatu mai lamba 115 tun daga shafi na 124 zuwa nan 157 Ibn Qayyim kenan karatun ne jama'a ya ishe shi ya cika mishi ciki to da haka dole ya dinga tarzar da shi mai abun fadi ne
ko Allah ya gafarta mai
mallan yace fasdun ga wata gaba wal narji ila siyaqi hajjatihi sallallahu alaihi wasallam za a koma kan bayanin siffa aikin hajji walabbada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'asahu bil ghisli manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin walabbada ya tara gashin kansa bil ghisli da ainihin al ghisl sai cewa huwa bil ghainil mu'jama ala wazni kiflin wato wannan kalma za a karanta shi da ghainun mai dugu a karanta kuma kamar da ake cewa kifl kiflun ghislun shine wato abin nan kenan kanwa da ake wanke kai da ita yace wa huwa ma yughsalu bihi ar-ra'su min khatamiyyin wa nahwi ya wanke kan shi da kamar a ce sabulu ne suke daga kanwa da sabulun salo ake shi na musamman ga waɗanda suke da gashi da yawa dan kare amosani da sauran dattin kai mun karanta wannan a can baya ko to abin da yake kenan wa nahwi yulabbidu bihi ash-sha'ra hatta la yantashira ana wanke gashin kai da shi sannan a shafa mai shi dan kada gashin ya wawwatse wa halla fi musallahu anan inda yayi sallah mazaunar sallar shi anan yayi talbiya thumma rakiba ala naqati anan ya furta cewa labbaika allahumma kaza kaza sannan ya hau kan dabbarsa wa halla aiban ya ƙara yin tahalluli akan dabba thumma ahalla lamastaqallat bihi alal bayda sannan ya ƙara cewa labbaika allahumma kaza 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 yayin da ta daidaita da shi akan sahara qala ibn abbas yace wa aymullahi na rantsa da Allah laqad aujaba fi musallahu wallahi manzon Allah ya faɗa abin da zai na aikin haji a wurin zaman sallar shi wa halahi nastaqallat bihi naqatu sannan ya ƙara furtawa lokacin da dabbar shi ta ainihin wato daidaita da shi wa ahalla hina ala sharafil bayda ya sake kuma daukan wato harama yayin da ya hau kan farfajiya ya hau kan dandamalin sahara wannan riwaya al-imamu ahmad ya fitadaita da abu daud da kuma al-imamu abu abdullah al-hakim an-naisaburi a cikin littafin sa al-mustadrak al-sahihaini sai dai a cikin isnadin akwai mutum mai suna khasif bin Abdurrahman al-Jazari wanda malaman hadisi su Imam Ahmad da Abu Zur'a da Abu Hatim da Imam An-Nasa'i dukkaninsu sun ce mutum ne wanda yake ainihin wato mai rauni da haka riwaya ce take ainihin da'ifiya ba za a karbe ta ba wa kana yuhillu bil hajji wal umrati tarata wani lokaci yakan yi yace labbaika allahumma hajjan wa umrata wa bil hajji tarata wani lokaci akan hanyar sai ya faɗa aikin hajjin kadai li'anna al umrata juz'un minhu domin umara tana wani sashi ne tana matsayin wani sashi ne na mai yin aikin haji na kirani faman bamin samma kila daga nan ne aka ce qarana wakila aka ce kuma tamatta wakila aka ce kuma afrada wanda wannan ya kalli wannan zance sai ya ce kaza wannan ya kalli wannan zance sai ya ce kaza qala ibn hazm yake cewa kana zalika qabla az-zuhri bi yasir manzala sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan ne kafin sallar azhar da dan lokaci kankani kafin sallar azhar wa hadha wahamun minhu mallan yace wannan ban kaura ce kuskure ne daga imamu ibnu hazmin Allah ya gafarta mai wal mahfuz abinda aka ruwaito tabbatacce annahu innama ahalla ba'da salati az-zuhr ya dauki harama ne bayan sallar azhar walam yaqul ahadun qattu inna ihramahu kana qabla az-zuhr da dai babu wani wanda yace ihramin sa yayi shi ne kafin azhar wala adri min ayna lahu hadha yace ni ban ma san aina ibnu hazm ya san wannan karatun ba wa kad kala ibnu umar yace ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa min indi ash-shajarati hina qama bihi ba'iru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki ainihin harama ba sai a kusa da wata bishiyar nan lokacin da raƙumin sa ya miƙe da shi karin manta ana hawa raƙumi ne yana daga kwance don aka tsabure shi zai miƙe haka talau talau har ya daidaita to bayan wannan daidaituwar tashi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin furta wannan ihrami haka al-Imam Muslim ya ruwaito wa kad qala Anas innahu salla dhuhra thumma rakiba Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci azhar sa'annan ya hau kar mu manta cewa amma fa azhar din yayi ta ne a ina a garin Madina daka sannan din nan tana da nisa a riwayi Imam Nasa'i yazo kar mu manta yayi sallar azhar ne a Madina sannan yazo Zulhulaifa yayi la'asr qasr azhar kuma ya cika ta a Madina mun ji wannan ko na'am sai ce wal hadithani fi sahih hadisan guda bisa cikin Bukhari wannan nabiyin baya cikin Bukhari cewa yayi sallar azhar a Zulhulaifa sannan ya hau baya cikin Bukhari inma yana cikin lafazin na al-Imam An-Nasa'i kuma akwai an ana ta al-Hasan al-Basri a ciki wanda riwaya ce kenan da take nuni zuwa ga cewa riwaya ce take da matsala ainihin ta illa ta an ana da kuma illa ta cewa matanin ya saba wa mutun sanannu da ka shurubi fa idza jama'ata ahaduhuma ila al-akhar tabayyana annahu inma ahalla ba'da salati az-zuhri thumma labba fa qala in ka hada hadisan guda biyu sai nuna maka cewa yayi ainihin wato ihramin sa ne bayan sallar azhar to wannan kaga shi ma ya fada irin wahami kwatankwacin na Ibn Hazm Ibn Hazm ya ce kamar kafin azhar ya ce bai san aina Ibn Hazm ya samu ba to haka shi ma da ya ce bayan azhar shi ma ba daidai bane abin da ya tabbata wanda shi ma ya fada shi a baya shine bayan la'asar so da yayi sallar azhar a garin Madina ne cikakkiya ya fito yayi sallar la'asar a nan Zulhulaifa a matsayin kasaru fa qala sa'annan sai ya ce labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك من ذا الله يفرت وأن التلبية توهيدي ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه من ذا الله يتغمري وزنين تلبية أن هسها بيسكج وأن دعنا كمشين السنة قمر التلبية إن أنتو كهرما ذا أتغبالين تدك أرفي أنا جيد جونا سواء أدرقين سمني a mota ne luxurious a kafa ne akan hanya ne akan raƙumi ne ko akan me mutum ba zai fasa ba sai in ya gaji ko makarin shi sun fara ciwo sai dan huta sai kuma ya ci gaba da yi ba a cikin zuci ake yi ba za a dinga daga murya ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka kuma ya umarci sahabbai wa amarahum bi amri llahi an yarfa'u aswatuhum bitalbiya kuma ya umarce su da umarnin Allah cewa su ma su dinga daukaka muryar su da talbiya haka al-Imam Malik ya fitar a cikin Muwatta da al-Imam An-Nasa'i haka al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah dukkanin su daga hadisin ainihin sai daga cikin sahabbai ɗan yara shine As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu wannan isnadi ne kuma tabbatacce ingantacce insha Allah babu matsala akan shi wa kana hajjuhu ala rahlin la ala mahmalin wala haudajin wala ammariya wala zamil wala zamilatuhu tahtahu wazamila tutato ya kasance aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi shi ne ala rahalin akan siddi ana ganin shi akan raƙumin la ala mahmilin bai hau kan keken doki ba ko keken raƙumi me yake nan da Hausa ko Hausa kenan amalanke irin wanda ake daurawa doki ko raƙumi ko shanu bai hau wannan ba ina ba ta mun gane wala haudajin kuma bai hau kan haudaji shine rumfa ko dan daki na katako da ake yi a daura akan raƙumi wanda galibi mata ne ke shiga da yara eh darbuka to kaji malama Hausa sun fassara mana darbuka jazakumullahu khairan yawa wala ammariya ko kuma ainihin ammariya ita ce ita ma wato rumfa wanda ita kuma ta kirtani ce wacce ana sa mata kara katakwaye wanda su zama sune pillars to wannan kuma da ake yi da yadi ko kirtani ko makamancin su ina fata mun gane to ita ce ammariya ita kuma ya sunanta ya sunanta ita kuma da Hausa tanti to tanti ko tana iya daukan haka to duk manzo Allah bai haukan wadannan ba wa zamilatuhu tahtahu siddin sa na kasan mazaunan sa ya zauna ne akan shimfida wanda ake yi ga magari ta siddi a zauna akai wa kad ikhtulifa fi jawazi zurukubil muhrimi fil mahmali wal haudaji wal ammariya akwai sabani da yawa da malamai suka yi akan hukuncin mai aikin haji ya shiga cikin wannan dan daki na darbuka ko tanti ko ainihin ya hau keken doki ko keken shanu duba izuwa ga cewa duka za su lullube shi sutura ne da ya ta lullube shi to kuma an hana mai aikin haji sanya sutura da ya lullube shi har a wannan zamanin akwai wannan maganganun game da sanya lema shiga cikin mota hawa ainihin wato jirgin kasa da makamantansu amma magana sahihi ya kafa majalisa nisa shine ya halasta wannan shine fatawar da malamai suka bayar a yanzu dinnan da kuma a can baya irin su Binbaz irin su Albani da sauran ainihin irin su ainihin Salih Uthaymeen da makamantansu sun bada fatawa kan halastin haka wa huma riwayatani an ahmada ahaduhuma aljawaz akwai riwaya biyu daga Ahmad ta farkon su cewa ya halasta huwa mazhabu Shafi'i wa Abi Hanifata halastin shine mazhabin Imam Shafi'i da Abu Hanifa wasani mazhabi na biyu al-man'u wa huwa mazhabu Malik cewa babu kyau shine mazhabin Imam Malik faslun thumma innahu sallallahu alaihi wasallama khayyarahum inda al-ihrami bayna al-ansaki thalathati sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba su zabi a wajen harama tsakanin nau'o'in aikin haji guda uku ifradi da qirani da tamattu'i thumma nadabahum inda dunuwihim min makka ila faskil haji sannan bayan an tafi sai kuma ya kwadaitar da su akan cewa su canza aikin hajin su wal qirani daga aikin hajin ifradi da qirani ila al-umra su mai da shi umara tamattu'i liman lam yakun ma'ahu hadiyun ga wanda bai da hadaya thumma hattama zalika alaihim ba'da al-marwati sannan daga baya yace ba zabi bane ba shawara bace dole ne a sa'ad da ake wuri na ainihin marwa bayan an gama sa'ayi kenan wannan kamar da muka ji daga Malal Albani Muhammad Nasiruddin waladat Asma'u bint Umays zawjatu Abi Bakr radiyallahu anhuma bi dhil Hulayfati Muhammad ibn Abi Bakr ana wannan wurin azul Hulayfa sai matar sayyidina Abu Bakr radiyallahu anha Asma'u ar Umays ta haifi danta ta haifa masina Bakar da wato mai suna Muhammad dan Abu Bakar a nan Zul Hulaifa wannan na nuni zuwa ga cewa ana tafiya da mata masu ciki tsohon ciki zuwa aikin haji na fata mun gano wannan ana tafiya da su ya halasta sai dai kawai in an duba wata maslaha za ta iya bayuwa zuwa ga shawaran likita ko ka'idojin kasa da kasa ko rigingimu da aka kawo a zamananci amma dan halasta ya halasta babu kuma wanda yake da yancin ya ce bai halasta ba yanzu wanda da ya faɗa haka ya zo da ainihin faqad jaa zulman wa zura ya zake da muguwan magana da kuma ainihin ƙarya da haka ya halasta eh ya halasta kai tsaye mata masu ciki a tafi da su aikin haji ya kamata a ce ne akwai tsari da hukumar azai take yi dan a musu provision na yadda za a mu'amalance su in ma ta kama a ƙara musu wani kuɗi cewa to in kina da haji zaki biya extra in kina da ciki kina son zuwa aikin haji zaki biya extra charges na kaza domin wannan ya haifar da zari'a zuwa ga abubuwa daban-daban na farko zuwa ga ƙarya da yaudara mutumin da ke nufin zuwa aikin haji jama'a ya je kuma ya hada kai da likita a sansanin alhazai ko asibitin da aka ce aje ai gwaji likitan yayi gwajin ƙarya ya rubuta ƙarya kaga an gina aikin hajin akan fasadi da ƙarya an sa hannu da komai da tambarin asibitin da komai cewa ba ta da ciki kuma tana da shi wanda wannan ƙarya ce kuma ta halasta ba yana bayuwa zuwa ga ainihin wato a cin hanci sai a zo ma'aikatan aikin hajin a musu alheri dan su kau da kai ta wuce yana bayuwa zuwa ga wasu mata kuma da zaran sun biya aikin haji ko an ba su kujerar aikin haji tun yanzu misali a watan Rajab ko za ta fara mijinta ainihin wato nushuzi ba ta sake yadda mijinta ya kusance da san take sanar da ta samu ciki ba wanda kuma ga wannan ya bayi zuwa ga ta bata addinin ta na aure ko ta je tana shaye-shaye na kwayoyi ko ta je a saka mata no plan ko wane ne ko kuma kullun mijin yazo tai take shi wanda duka barna ce ko dai barna da ta ja'i zuwa ga mala'iku su tsine mata ko kuma barna za ta ja'i zuwa ga lalata mahaifar sanda take neman haihuwa kuma duk me ya jawo wannan ko kuma Allah ta ce ba za a ban mai ciki ta je aikin haji. Ina fata mun gane wannan, saboda kawai maslahar ba za su iya biyan harajin da ake biya idan mace ta haihu a cikin hukumar alajin ma'aikatan kuma abin nan maniyatan kuma akwai tara da hukuma Saudiya suke ci idan mace ta haihu, to da sai a sanya ma kowace mace wannan kudin a ce to zaki ƙara dubu kaza sai ta tafi. Akwai mata masu ciki, in an ce masu ciki suna da laulayi ne, akwai mata masu cikin da suka fi wasu waɗanda ma ba su taɓa ɗaukar ciki ba ƙarfi. Da haka abin ya danganta ne daga mace zuwa mace, daga wata al'ada zuwa wata al'ada, daga kuma irin gatar da take da shi ko rashin gatar da take da shi a gun mijinta ko ƴaƴanta ko makamancin haka. Kuma tana da ciki, ta ga cewa ana ta lallaɓa ta, ana ce mata sannu sannu ya jiki, sannu a miƙa mata ruwa a ta da ita a kusa da ita, cikin ta dafe kwankwaso ko ta ƙara bajewa. Amma wanda mijinta baya gari, yana can a Lagos, yana ta buga-buga, yana kan hanya kullum, inda take kuma babu kowa sai ita, dole ta miƙe ga ƴaƴa, ga yunwa, ga buƙatuwa da sauransu, dole ta miƙe. To haka wasu mata suke, suna da ƙarfi ko suna da ciki ba sa gazawa, sai a busu sai aikin hajjinsu. Saboda gashi manzo Allah ya taho da mace a cikin mata a tawagashta da ciki, kuma kaga kasancewa ta haihu a Zulhulaifa, an fito kenan kwana ɗaya ko biyu, nuni a zuwa ga cewa dama cikin ya riga ya girma, aƙalla a ce wata bakwai. Da haka dole zai turo yadda za a gani, ko da manzo Allah bai gani ba, inda sahabbai suna tunanin ba za a halasta ba, za su je su tambaye shi, ya manzo Allah tuni fa matana ta da ciki, me kake gani? Wannan kuma na nuni zuwa ga ana sawa ƴaƴaye sunayen mutane waɗanda suke wato suke da alaƙa da haihuwar. Haka manzo Allah shine shugaban tafiyarsu, shine jagoransu, shine mai gidansu. Da aka haihu sai na Abubakar ya ce to ya manzo Allah na sa mishi sunanka. Da haka wannan namesake din manzo Allah ne, Muhammad dan Abubakar, shine kaka ga wannan malami na su al-Imamu ainihin Malik, shine ainihin Abdurrahman dan Qasim dan Muhammad dan Abubakar. Abdurrahman dan Qasim malamin su Imamu Malik, to wannan shine kakan shi daga cikin ainihin ƴaƴan sahabbai. Fa amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagtasila wa tastaqirra aw tastastira bi thawbin wa tuhrimu wa tuhilla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ta je ta wanka, irin wanka da ake na tsarkake jiki, ba wanka na wato fita daga biki ba. Wa tastastira, sannan kuma ta kokari ta toshe ainihin wato mazubaruwa, ma'ana ta yi sa pad kenan, bi thawbin wa tuhrimu wa tuhilla, kuma ta dauki harama ita ma ta furta yadda kowa ke furta ainihin wato aikin haji, ta furta shi. Haka ko aka yi ta tai wanka, ta tai wannan kunzugu wanda mata suke dan hana jini ya dinga diga, sannan ita ma tai harama yadda kowa yake. Wa kana fi qissatiha thalasu sunan, akwai sunna guda uku game da qissarta. Ihdaha sunna ta farko, ghuslul muhrim, wanka ga mai harama, wankan nan tai wanka ne na mai harama. Wasaniya wanka a sunna ta biyu, annal ha'ida tagtasilu li ihramiha, cewa mace mai haila za ta yi ainihin wato za ta yi wanka ita ma dan ihraminta. To anan ma akwai mata da suke tunanin wai saboda zamananci da barikanci za su je aikin haji, sai zamana daidai fita zuwa tawafi din na umara ya zo suna al'ada, sai su je sai a ba su kwayoyi wanda ake shan su sai su hana hailar zuwa. To inda za ku koma cikin kasadin da malai tun wani lokaci can baya haila laruran mata, yayi bayani akan wannan da cewa fatawa Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen shine ya halasta da sharadin ya zama babu side effect, wanda kuma ina jin wannan kada ya rusa fatawa. Duk abin da mata suke sha dan ya canza musu dabi'a game da hana haila ko ƙara ni'imar farjus ko ƙara jin daɗin jima'i ko duk wani abu da ke da alaƙa da sex da suke sha da zai fitar da su daga ɗabi'a su, ko yana da side effect. Ka gaya wa kowa wannan, duk wani abu da suke sha da ke da alaƙa da ko ƙara musu girman mama ko ƙara musu girman duwawu ko canza musu kwankwaso, duk wannan abu da suke sha kuma suna shan shi yanzu a gari birjik, yana da side effect. Mafi ƙaranci shine yana haifar da ainihin wato kashe kwayoyin halitta daukan ciki, mafi girma kuma shine nau'o'i daban-daban na kansa ga sunan. dan haka ya kuma ta ku ba hankali har namazan ma duka waɗannan magunguna ne wanda suke kawai saboda mutane sun ta'allaka rayuwarsu kawai akan jima'i ba su da tunani sai shi sai ka ce gamadidi din ka bunan titi ka ji ana tallan magani komai karfin mazakuta duk ƙarya ne wallahi duk ƙarya ne Allah yayi mutane bi dabi'a suna da karfin mazakutan da Allah ya musu haka yake su zama musan wannan sannan kuma akwai abin da a dabi'an tana iya sa ka zama kana da kuzari ko rashin kuzari abincin da ka ci gajiya ko yunwa ko dadewa baka sadu da mace ba ko makamantansu ko turaren da matar ta saka suna nan duka wannan dabi'a ce zamu zo kan shi a cikin ainihin babuka na tibbu insha Allah amma waɗannan da gadalin da ake sha da na asibiti biagra ne da wane ne duka hanyoyi ne na cutar da mutane da cutar da kansu sannan da waɗannan mata suke hadawa yanzu ga sunan kala kala wanda wata zaka ji an ce har farjin ta ya jike yana diga kamar an fasa fiye wata akwai wanda ma ba sa yi idan miji baya na duk wannan jama'a shi da ne riya mutane abubuwa daban-daban kuma matan mu na ahlus sunna suna yin wannan garo kowa ya sani ka je ka hana matarka babu kyau ka je ka hana ta in ka fahimci matarka tana yin wannan lallai ka hana ta ni abinda kullum nake cewa wai dadin da suke ji na dabi'a bai isa bane me yake so su ji a cikin jama'i da ya wuce dadin dabi'a da Allah ya mishi kamar a ce ne fa hura da nono da siga da ciki duka dadin bai isa ba sai ka ce sai ka sanya ya zama yanzu sai ka saka wajen rabin ciyar siga a ciki misali me kun ka saka siga cokali uku sai ka saka siga rabin ciya kuma wani gangancin ma har ƴan mata yi suke wannan ai neman tada gobara ne mutumin da ba shi da dandare to me ne su fetur ya ji a gida kuma ne yana neman gobara ba wa annal ihrama yasihu min al haid kuma cewa daukan harama ya inganta ga ainihin mai haila za mu saurara ne idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ƙara wasu bayanai anan dangane da mas'alar zuwa aikin hajjin mace saboda ya kawo magana anan kuma bai tattauna ta ba zuwa aikin hajjin mace tare da mijinta ko ba da mijinta ba ko da rifka amina ko yaya daga cikin ainihin sahihul bukhari insha Allah wanda yake da bukhari na iya zuwa da shi a wannan fatul bari mujallaji na hudu ne a cikin kitabu jaza'us sayd ba a cikin kitabul hajj bane wani riko Allah a cikin kitabu jaza'us sayd zaka ga inda bukhari yake cewa babu hajjin nisa sai ka dauko shi nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum na'am